أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يوم بركم دا وانا لوكتي بركم دا ساكا دوا وانا درسي من البركة na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa. Wannan shine darasin mu na 62 a cikin wannan silsila ta rijalun wa nisaun hawlar rasul sallallahu alaihi wasallam. Yau muna dauke da tarihin uwar mu'minai ummu habiba matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ummu habiba wannan alkunyata ne, amma ainihin sunanta Ramla. Sunan mahaifiyarta Safiya bintu Abil As bin Umayya, wato mahaifiyarta yar uwar mahaifin Sayyidina Usmanu dan Affan ne. Mahaifinta kuma shine Abu Sufyan Sakhr bin Harbin, wanda yana daga cikin jagororin Quraishawa tun kafin zuwan addinin Musulunci, tun kafin yin musulunta. Mijinta kuma shine shugaban mutanen farko da na ƙarshe, jagoran annabawa da manzanni, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habiba Ramlatu radiyallahu anha an haife ta ne a garin Makka a Makkatul Mukarrama. Dan uwanta kuma wanda shine aka fi sani shine Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, wanda shine wato muassisin daular Banu Umayya. Ɗaya ɗan uwan nata sunan shi Hanzalatu bin Abi Sufyan, wanda shi kuma an kashe shi ne a yaƙin Badar. Shekarunta a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana da shekara 30 da wani abu haka a duniya. Lokacin kuma da ta rasu ne a shekara ta 44 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam, a zamanin halifancin shi ɗan uwan nata Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu. Kuma an binne ta ne a garin Madina a makabartar Baqiya. Sai da Ramlatu Ummu Habiba radiyallahu anha ta taso ne a cikin dangin su Banu Umayya, anan aka haife ta kuma anan ta girma. Wanda su Banu Umayya sun kasance ne tun farkon fari kafin zuwan musulunci ma, wato ba sa shiri sosai da su da Banu Hashim, tare da cewa duka asalin su daya, tunda da su Banu Hashim din da Banu Umayya dukkanin su jikokin Abdulmanaf ne, amma sai dai ba sa shiri da juna saboda suna gasa wajen ɗaukaka. Banu Hashim suna gaba da su, to amma su ɗin sun yi su sallama musu. To haka aka yi ta yi har zuwa lokacin da annabcin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana. To ganin cewa ya fito ne daga Banu Hashim, to Banu Umayya da suna Banu Abdul Uzza suna daga cikin waɗanda suka fi tsananin nuna ƙiyayya gare shi sallallahu alaihi wasallam. Dan daga cikin Banu Umayya waɗanda suka musulunta duka sanannun dai ba su fiya girgi su da yatsa ba a farkon lamari. To sai da Ummu Habiba radiyallahu anha tana daga cikin waɗanda suka musulunta a farkon zuwan musulunci daga ɓangaren Banu Umayya. Kuma kamar yadda Imamu Zahabi yake faɗa, Ramatu Ummu Habiba bintu Abi Sufyan ita ce kadai daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wacce iyayenta baffanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma ɓangaren nasaba dai, ta ɓangaren wato nasaba na iyaye maza, babu wacce ta fi ta kusanci a cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya. Ta fi su gaba daya kusanci da shi sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren mahaifinta. Ita Sayyida Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha ta ɓangaren mahaifiyarta ta fi dukka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusanci da shi kasancewar ita jikar Abdul Muttalib ce ta bangaren mahaifiyarta. To amma ita kuma sai da Ramla Ummu Habiba jikar Abdul Manaf ce. To a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa babu wacce take jikar Abdul Manaf sai ita. Kuma a duk cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wacce sadakinta yafi yawa fiye da ita, domin sadakinta ya kai ninki goma ko fiye da haka na sadakin sauran matan shi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ita ce wacce take wuri mafi nisa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Sai da Ramlatu Ummu Habiba ta miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala, ta shiga addinin musulunci, ta bar addinin iyaye da kakanni, wato addinin bautar gumaka. To bayan ta musulunta, dama akwai mijinta wanda a lokacin nan suna tare, shi ne Ubaidullahi ibn Jahsh, wato wan ɗaya matar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh. Tana da yayu guda biyu, Abdullahi ibn Jahsh da kuma Ubaidullahi ibn Jahsh. To dukkaninsu sun musulunta a farkon lamari. To shi Ubaidullahi din shi ne mijin Ramlatu Ummu Habiba. A lokacin da cutarwar mushrikai ta yi yawa ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan garin Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga abin ya yawaita, sai ya izini gare su cewa su hijira zuwa ƙasar Habasha, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi daga cikinsu da raunana. To Ramla Ummu Habiba radiyallahu anha ta yi hijira tare da mijinta, ta bar wannan gari, ta bar mutanenta da danginta duka a nan garin Makka, ta yi hijira tare da mijinta. A lokacin da ta yi nufin yin hijiran, mahaifinta Abu Sufyan babu irin ƙoƙarin da bai yi ba domin ya ga cewa ya san yadda ta yi ridda, ko kuma domin ya ga cewa ba ta yi wannan hijiran ba, amma sai dai duka ƙoƙarin nasa bai cimma nasara ba, domin imani ya riga ya zauna a cikin zuciyarta. Su kansu Qurayshawan sun san cewa Abu Sufyana ba shi da ikon dawowa da wannan ƴar tasa da ita da mijinta su dawo zuwa kan bautar gumaka. To bayan sun yi hijira zuwa ƙasar Habasha da su da sauran musulmai, to Qurayshawan sun san cewa a can garin Habasha gari ne na masu kaɗaita Allah, tunda a sannan ɗin mutanen Habasha suna kan addinin Kirista ainihin na gaskiyar, ba irin wannan na yanzu ba. Don haka musulmi suka samu mafaka mai kyau, suna zaune a nan, suna zaman su lafiya cikin girmamawa da rufin asiri. To sai mutanen garin Makka Qurayshawa suka taru suka yi wani meeting, suka ga cewa bai kamata a bar musulman nan su zauna lafiya a ƙasar Habasha ba, bari a aika wurin sarkin garin cewa ya ba da su a dawo da su wurin iyayensu da babbaninsu da ‘yan uwansu domin su hukunta su. Da suka tara kuɗi, suka sayi fatoci haka na dabbobi, can sai suka zaɓi mutum biyu daga cikin masu wayo a cikinsu, su ne Sirna Amr ibn al-As radiyallahu anhu, sannan bai musulunta ba, da kuma Abdullahi ibn Abi Rabi'a, shi ma sannan bai musulunta ba. Suka tafi zuwa ƙasar Habasha, suka je wajen Najjashi. Kafin ma su shiga wajen shi, sun riga sun bi fadawan shi, sun babba su cin hanci da dukiya da kuɗi da kuma tsarabar fatu na dabbobi, shi ma Najjashi ɗin aka aika mishi da nashi fatocin. Sannan sai shi Amr ibn al-As da kuma Abdullahi ibn Abi Rabi'a suka shiga wajen shi, suka yi kirari gare shi, suka durƙusa suka yi gaisuwa, wato suka yi mishi sujjada, dama sujjada ake mishi, ko ai wani durƙusuwa kamar ruku'u da aka fi ake gaishe shi. Suka yi gaisuwa, sannan suka ce mishi, ya kai wannan sarki, haƙiƙa wasu jama'a daga garinmu, wato mutanenmu, sun yi hijira, wasu yara ne wawayi sun dawo zuwa garinka, sun bar addinin mutanensu kuma ba su shigo naka addinin ba, sun zo da wani sabon addini wanda suka ƙirƙire shi, mu ba mu san wannan sabon addinin nasu ba, kai ma baka san shi ba. To shi ne gashi nan yanzu manya-manyan mutane daga garinmu sun turo mu a matsayin wakilan iyayen waɗannan na wajenka da kuma babbaninsu, don haka muna so ka ba mu su, mu koma da su zuwa can gida, domin danginsu su zuwa kowa sanin yadda za su yi da su. to wannan zance nasu bai yi tasiri ba a zuciyar shi Najjashi, domin cewa ya kamata a kira su a ji ta bakinsu, domin bai kamata a yanke hukunci ba tare da su an ji ta bakinsu ba. To su kuma fadawan shi saboda sun riga sun sha kuɗi har sun fara goyon bayan cewa ai ba sai an kira su an ji ta bakinsu ba, tunda dai mutanensu ne suka zo suna so a ba su, to a ba su mana kawai su tafi da su. Najjashi sai ya ce lallai sai an kira su an ji ta bakinsu, shi sai aka kira su da suka shigo. Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib shine jagora, shi yayi magana a margin sauran, ya gaya wa sarki Najjashi cewa ya kai wannan sarki mai daraja, mun kasance mu mutane ne na jahiliya, muna cin mushi, muna yin zina, muna yin kisan kai, muna yin kwace da fashi da makami, muna shan kayan maye, giya da sauransu. Sai ga wani annabi Allah ya aiko shi daga mafi tsarkin nasaba a cikinmu, mun san shi, mun san girman nasabar shi, mun san kuma girman halayensa tun kafin zuwan annabta, kowa ya shaida da kyawun halinsa. Sai ya zo gare mu ya ce Allah ne ya aiko shi, kuma muka gaskata shi, muka ba da gaskiya da shi. Ya hana mu bautar gumaka, ya hana mu cin mushi, ya hana mu shan giya, ya hana mu taɓa dukiyar da ba tamu ba, ya hana mu zina, ya hana mu dukkan mugayen halaye. To shi ne yanzu waɗannan mutanen namu bayan sun matsa mana, sun cutar da mu, mun baro garin mun dawo gare ka, saboda annabinmu ya gaya mana kai sarki ne mai adalci. To yanzu kuma sun zo ne ka ba da mu a mayar da mu gida, su sake cutar da mu don su mayar da mu kan wancan tsohon addininsu na bautar gumaka. Najjashi da ya ji haka sai ya ce ai kuwa duk mutumin da ya yarda da ni yake ganin cewa ni mai adalci ne ya zo neman mafaka gare ni, to ba zan ba da shi kuma in zame masa baya a je a cutar da shi. Shikenan su Amr ibn al-As gaba ɗaya sai hankalinsu ya tashi, sarki ya kore su. Duk da haka ba su fidda tsammani ba, yake Amr ibn al-As yana da wayo, sai ce bari gobe zan shiga da sabuwar magana, wata sai ya ji haushinsu ya kore su. Washi gari sai sake komawa wajen sarkin, sai ce ya kai wannan sarki mai daraja, mutanen nan namu na jefa suna faɗar wata mummunar magana akan annabi Isa ɗan Maryam, suna cewa wai shi bawa ne. Sai sarkin ya sake turawa a kira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, da aka kira suka zo sai ya tambaye su me za ku ci game da annabi Isa ɗan Maryam. Sai suka fara shawari tsakaninsu, wani sai ya ce a mu ce kaza, mu ce kaza, mu ce mu ma mun yarda da shi kamar irin abin da kiristoci ke faɗa, mu ma mu ce haka. Sai na Ja'far sai ya ce a abin da annabin ya koya mana shi za mu faɗa. Wadda sai ya miƙe a gaban sarki ya ce ya kai wannan sarki mai daraja, abin da muka sani game da shi shi ne abin da annabinmu ya gaya mana, shi kuma ya ji ne daga Ubangiji, shi wahayi aka yi mishi cewa annabi Isa ɗan Maryamu ruhi ne na Allah, Allah ya halicce shi ne daga kalmar kun fa yakulu, amma shi ba Allah bane kuma ba ɗan Allah bane, Allah ba shi da ɗa, ba shi da wani kini. Sarkin sai ya ce wannan abin da ka faɗa, sai ya zana wani zane haka guda biyu, sai ya ce wannan abin da ka faɗa bai karkace ba daga abin da annabi Isa ya faɗa da kansa, kamar yadda waɗannan zanen nan suka kama da juna, to haka ne yake. Ko kuma ya tsaga wasu kara haka guda biyu a hannun shi, sai ya ce yadda wannan karan yake kama da juna da wannan da wannan, to haka nan wannan abin da ka faɗa da kuma abin da annabi Isa ya faɗa da kansa. Yace ko za ka karanta min wani abu daga abin da annabin ku ya zo da shi. To sai na Ja'far sai ya karanto mishi farkon suratu Maryam alayhi assalam, maganar haihuwar annabi Isa alayhi assalam. Ai yana faɗa, yana tilawar, sarkin yana kuka, da sarkin da fadawan shi suna ta kuka. Shine inda Allah yake yabansu a cikin Al-Qur'ani, yake cewa wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara'ayunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haq. Karshe sahabbai suka yi zaman su har zuwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa garin Madina, sannan sai suka yi hijira suka koma Madina. ita kuwa saida Ummu Habiba radiyallahu anha bayan duk wannan kura ta rafa a can garin Habasha sai wani babban abu ya same ta abubuwa ne guda biyu abu na farko shi Najashi sarkin Habasha bayan ya ji alqur'ani sai ya musulunta kuma musulunci mai kyau mijinta kuma Ubaydullah ibn Jahsh shi kuma sai ya yarda ya bar addinin musulunci ya koma addinin sarkin addinin da shi sarkin ya baro wato addinin nasara kenan kristanci haka kuma har ya mutu to wannan babban abu da ya same ta mijinta ya riga ya yarda ya bar addinin musulunci abin ya kada mata zuciya kwarai da gaske to amma ta daure ta zauna ita kuma a cikin addinin musulunci to ana cikin wannan ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin abin da ya faru sai ya aika da wani sahabin shi mai suna sirna Amr ibn Umayyah al-Damari ya aike shi zuwa garin Najashi din wato can Habasha yace ya je gare shi ya gaya mishi cewa yana son Ummu Habiba zai aure ta to da yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da wannan dan aiki zuwa Najashi ya gaya wa Najashi abin da ya kawo shi shi kuma Najashi sarkin Habasha sai ya kira wata baiwar shi mace ana kiranta Abrahatu sai ya aike ta zuwa wurin Ummu Habiba tace mata ya ke Ramla hakika sarki ya aiko ni zuwa gare ki cewa ki wakilta wanda zai wakilce ki wato ki wakilta wani waliyi wanda zai aurar da ke ga wannan annabin nan na Larabawa kuma kiga annabin Larabawa ya aiko zuwa gare ki yana neman auren ki sai da Ummu Habiba radiyallahu anha saboda farin ciki sai ta fashe da kuka inda fashe da kuka har ta dauko wasu gwalagwarai da ke tare da ita ta ba wa wannan baiwar Abrahatu saboda albishir da ta yi mata ita kuma baiwar sai ta ce a'a ai in ban baki ba ni ko ba zan karbi wani abu daga gare ki ba domin ni ma na ba da gaskiya da wannan annabi daga nan sai ta aika zuwa wajen wani danginta wanda shi ma sahabi ne ana kiran shi Khalid ibn Sa'id ibn al-As wanda shi ne mafi girman shekaru a cikin sahabbai wanda suka hijira a wannan lokacin daga bangaren Banu Umayya sai ta wakilta shi ya aurar da ita shikenan Najashi sai kira sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba ɗaya su zo su da suka zo gaba ɗaya sai na Ja'far ibn Abi Talib yana gaba dan uwan sai na Ali kenan shi kuma wakilin auren Ummu Habiba wato Khalid ibn Sa'id yana tare da shi shi ma sai Najashi yayi magana ya ce musu hakika Annabi Muhammadu dan Abdullahi ya sanya an rubuta wasiƙa zuwa gare ni yana wa mutata da yana neman auren Ummu Habiba yar Abu Sufyan wane ne waliyinta duk a cikin ku sai mutane suka ce Khalid ibn Sa'id Najashi sai ya juyo gare shi ya ce mishi ka aurar da ita ga annabinku hakika ni zan wakilce shi in ba da sadaki ga sadaki nan dinari 400 kawo kowanne dinari ɗaya yana daidai da kamar naira 100,000 ta yanzu to 100,000 sau 400 ka kuɗi ya girma ya kai miliyan 40 ina ji ya kai ninki 10 na sadakin sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Khalid ibn Sa'id sai ya miƙe yace hakika na amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na amshi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare shi na aura mishi da ƴar uwata Ummu Habiba bintu Abi Sufyan sai ya karbi sadakin ya kai mata Najashi bai bar su sun tashi haka ba sai ya shirya wata walima aka yanka dabbobi aka kawo abinci mai yawa aka ci aka sha yace musu ku zauna domin hakika yana daga cikin sunnar annabawa idan sun yi aure ana cin abinci a wurin sai ya sa aka shirya wa Ummu Habiba gara mai yawa gara fa da kayan abinci da turare da zuma da sauran abubuwa haka na kayan alfarma ya aiko ta da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ta iso garin Madina wanda ya rako ta shine sayyidina Sharhabil bin Hassan radiyallahu anhu da taiso garin Madina sai dan uwanta wato dan babbanta ko kuma dan gidan khalata wanda da mahaifiyarta da kuma mahaifin shi suke uware uware shine sayyidina Usman bin Affan ya shirya walima ayatacciyar walima ya yanka dabbobi ya shirya kuma abinci domin murnar isowarta garin Madina to bayan ta shigo garin Madina ta zama uwa ga dukkan mu'minai kuma mata ga shugaban annabawa da manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi rayuwa irin ta imani a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da labarin wannan aure ya isa garin Makka wurin mahaifinta shi ma saboda sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da sannan din fashi kafiri ne amma sai ya ce hazal fahlu la yajda'u anfu ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karo ne wanda ba a ture shi duk inda ya sa hancin shi ba a ture shi to yana daga cikin manya-manyan dalilan aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka auren da yayi kowanne akwai wata hikima ilahiya ta musamman a ciki kaɗan daga cikin hikimomin da ke cikin auren shi da Sayyida Ramla abu na farko dai ya yi aure ta ne domin ya kama zuciyarta saboda bayan rasuwar mijinta tabbatuwar da ta yi a cikin addinin musulunci wannan kaga abun a yaba mata ne da bata biye wa mijinta ta bi shi zuwa wancan addinin da ya shiga ba to kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kaga ya zama kamar tukuicin godiyar abin da ta yi ne saboda ta kasance daga cikin musulman farko kaga da abu na farko kenan abu na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aurenta da shi ya zama ya kiyaye mata addininta da imaninta da aqidarta tunda mijinta ya riga ya yarda idan ta koma garin Makka kuma tana ita mace ba ta iya zama ita kadai dole sai karkashin miji ko karkashin dan uwa ko kuma karkashin mahaifinta to ƴan uwanta gaba daya a sannan suna cikin shirka mijinta kuma ya riga ya yarda babanta kuma shi ma yana cikin shirka kaga ba za ta iya zama nan garin Habasha har illa masha Allah ba dole dai karshe sai da ta koma garin Makka inda koma garin Makka kuma mahaifinta yana kan shirka dole nan zai jata kaga aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama katanga gare ta daga fadawa wancan tunda dama ainihin shigar ta addinin musulunci ya zama kamar turmi zahanci ne ga su danginta Banu Umayya to kaga hikima ta biyu kenan hikima ta uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ta dalilin wannan auren ya rage karfin gaba da kiyayya da ke tsakanin Banu Umayya da Banu Hashim domin sun kasance suna kiyayya da juna to sai ya zama wannan auren ya zama dalilin dinke wannan barakar to kaga ko iya haka aka tsaya wannan ya zama wato babban doke hanci ko doke baki da turawa da kafirai da kuma mustashriqun masu yin miyagun maganganu game da auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kaga san da ya aure ta fa bazawara ce ba budurwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a sannan din yana da damar da in yana so gaba ɗaya matan ya auri ƴan mata kamar Nana Aisha duk yana da wannan damar cikin damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi domin kuma mutanen Madina ma bayan ya yi hijira zuwa Madina duk sanda wani daga cikinsu yake da ya wata ta isa aure to baya aure da ita har sai ya riga tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana so haka suka kasance suna yi amma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka bai taba auren wata daga cikin mutanen Madina kuma ya zauna da ita ba akwai waɗanda ya aura a mutanen Madina amma mafiya yawan su ma wasu sai dai a cikin karatu kawai zaka ji sunayensu saboda bai zauna da su ba akwai wacce ya aura sai ta yi isti'aza a ranar tarihinta ya shigo gare ta sai ta ce a'udhu billahi minka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ta koma gida akwai wacce kuma ya aura sai ya ga wani katon tabo haka a bayanta a jikinta annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma sai ya rabu da ita akwai kuma wacce ya aura kafin ai tariyar si yan uwanta suka zo gari shi da wata magana suke fada kamar a matsayin su yabo suke alhali kuma maganar zama dalilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai babu wani alkhairi cikin mutumin da baya jinya sun zo gari shi suka ce ya rasulullahi wannan yar uwar ta mu tunda aka haife ta ba ta taba yin jinya ba zara sallallahu alaihi wasallam sai ce ai babu alkhairi cikin mutumin da baya yin jinya to da haka sai ya rabu da ita suna nan da yawa Imam al-Qasqalani a cikin Mawahibul Ladunniyya da kuma al-Imam Yusuf al-Nabhani a cikin Al-Anwarul Muhammadiyya ya kawo sunayen su waɗanda an aure su amma ba a zauna da su ba suna nan da yawa duka kowanne daga cikin auren Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata hikima ta musamman to auren Ummu Habiba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama taimako gare ta ya zama katanga gare ta to daga cikin wasu abubuwa da suka faru a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin zaman Ummu Habiba a cikin gidan abubuwan da ke nuna ƙarfin imaninta bayan wancan na farko da ta nuna wacce ta tabbata addinin musulunci bayan mijinta ya yarda to wata rana Abu Sufyan mahaifinta ya shigo garin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin neman a tsawaita alƙawarin dina yaki tsakanin su da shi saboda an yi alƙawari a shekara ta 6 bayan hijira cewa babu yaki sai an yi shekara 10 babu yaki tsakanin su da shi to ana cikin haka sai su Qurayshawa suka warware alƙawari bayan sun warware alƙawari sai shi Abu Sufyan ya to garin Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wai dan neman a ƙara sabunta alƙawarin ya zo shi yayi magana da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kula shi ba yaje wajen Sayyidina Abubakar yayi magana Sayyidina Abubakar bai kula shi ba yaje wajen Sayyidina Umar shi ma bai kula shi ba ya wuce wajen Sayyidina Usman wanda dama dan uwan shi ne a nasaba dan shi ma Sayyidina Usman yana daga cikin Banu Umayya shi ma bai kula shi ba sai ya dawo wurin Sayyidina Ali Sayyidina Ali ne ma ya dan gaya mishi magana mai dan daɗi-daɗi amma ita din ma dai daga ƙarshen ta bai ji daɗin ta ba da ya rasa yadda zai sai ya shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wurin yashi Ummu Habiba da ya shigo gare ta sai ya zo zai zauna a kan shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin ɗakin ta ya yi haka zai zauna kawai sai da janye shimfiɗar sai ya zauna a ƙasa ya daɓu haka a kan ƙasa sai ya ce ya ke ƴata shimfiɗar ce kike ganin barada ce da ni ba saboda ne wa shimfiɗar tsada ko kuwa ni ne kike ganin ban dace da shimfiɗar ba saboda shimfiɗar ta fi ƙarfi na sai na ce mishi wannan shimfiɗar da kake so ka zauna shimfiɗar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kai kuwa mutum ne mushriki kuma kai najisa ne dan haka ba zan so ka zauna a kan shimfiɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja ga sai ce wallahi laqad asabaki ba'di sharr yake sannan bai musulunta bai ce wallahi lalle sharri wani sharri ya same ki tun bayan rabuwar mu dake wannan bayanin yana nan a cikin littafin Imam Az-Zahabi Siyaru Alamin Nubara juz'i na 3 shafi na 483 to shi kansa Abu Sufyan ya musulunta domin lokacin da ya zo neman wannan sulhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi shirin jije yaƙi garin Makka yaƙin da ake kiran shi yaƙin fatuwa Makka yaƙin ya faru ne a cikin watan Ramadan a shekara ta 8 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar 25 ga watan Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka da dakaru mutum 10,000 daga cikin manya-manyan jaruman muminai sahabban shi sallallahu alaihi wasallam to yayin da ya kusanto garin Makka sai ya umarci dukkan sahabban shi kowa ya kunna wutar shi daban saboda idan dare yayi mayaka sukan dan kunna wuta haka saboda su dumama jikin su da kuma raƙumin su dake kusa da su shima ya dan jidimi to wannan din irin wannan wutar ana hangota daga nesa mutuna razana zukatan abokan gaba to Al-Abbas baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana wucewa akan alfadarar Annabi sallallahu alaihi wasallam, can sai jiyo muryar Abu Sufyan, shi kuma ya fito cikin dare ya rabe yana kallon wannan wutacin a gefen garin Makka da shi da wasu mutum biyu dake tare da shi. Sai Sayyidina Abbas ya ji shi yana cewa ma ra'aytu kal laylati naran qattu wala askara, ya tunda nake ban taba ganin dakaru masu yawa da kuma yawan wutace na jin dimi kamar irin na wannan daren ba. Yana ba wa wani abokin zaman sa ne labari, wato Budairu dan Warqa'u. Sai Sayyidina Abbas ya ce mishi kai tanka ya kai Abu Sufyan, wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da jama'ar sa. Sai Abu Sufyan ya ce kaitan Quraishawa wallahi, safiyar su ta kade, wayewar garin su zai zama hasara gare su. Ya kai Abbas, mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka, wace dabara zamu yi domin mu samu tsira? Sai nan Abbas sai ya ce mishi wallahi idan har suka sami nasarar kama ka wato sabon shi, lalle shi sun sare maka wuya. Don haka yanzu maza ka hau bayan wannan alfadarar in tafi da kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nema maka aminci daga gare shi. Da haka sai ya hau bayan alfadarar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Ibn Abbas ya tafi da shi zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da su wayannan abokan zaman nashi guda biyu an ce su ma zagayewa suka yi, sun ma riga shi isa cikin rumfar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin himar shi, sun riga shi isa ma sun wajen suka musulunta. A watar wayar kuma an ce su ma daga baya dai sun musulunta. Abbas ya ce sai na taho da shi cikin dakarun musulunci, na ratso cikin dakaru. Duk lokacin da muka zo wucewa suka hango alfadara tafi, sahabai sai suka yi idansu wajen suna cewa wannan wane ne. Da zarar sun shaida alfadarar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ganna a kai, sai su ce ai baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akan alfadarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace har sai da na zo wucewa ta kusa da wutar Sayyidina Umar dan Khattabi, sai ya ce wane ne wannan? Sai ta so zuwa gare ni, yayin da ya ga Abu Sufyan a bayana sai ya ce Abu Sufyan ne maƙiyin Allah, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bamu dama akan ka yau bayan kun riga kun warware alƙawari, babu wani alƙawari tsakaninmu da kai, babu wani ƙuduri. Sayyidina Umar yana nufin sun samu dama da za su kashe Abu Sufyan kenan. Sayyidina Abbas sai ya ce Umaru sai ya fito ya nufi hemar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma sai na zunguri alfadarar ta ƙara sauri har sai da na riga shi. Yayin da muka sauka daga kan alfadara sai muka shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma Umaru sai ya shigo. Sai ya ce ya ma'aikin Allah, ga maƙin Allah nan Abu Sufyan, yau Allah ya bamu dama a kansa ba tare da wani alƙawari ba, yi min izini ya Annabin Allah yanzu nan ɗauke wuyansa. Sayyidina Abbas ya ce ya Rasulullahi na ba shi aminci. Sayyidina Abbas bai gushe ba dai, yana nema mashi alfarma wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izhab bihi ya Abbas ila ruhika fa idza asbahta fa'tini bihi, yace to ka tafi da shi ya kai Abbas ya je ya kwana a cikin rumfarka a cikin hemarka, idan gari ya waye ka zo min da shi. Sayyidina Abbas ya ce a wuri na Abu Sufyan ya kwana, yayin da gari ya waye sai na yi sammako na kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai ya ce kai tanka ya kai Abu Sufyan, yanzu kai lokaci bai yi ba gare ka da zaka san cewa babu abun bauta daga siyasai Allah. Sayyidina Abu Sufyan sai ya ce mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka, mamakin yawan haƙurinka ya Annabin Allah, mamakin girman halayenka da karamcinka, mamakin sadarwarka ga zumunci. Haƙiƙa wallahi na tabbatar da a ce akwai wani abun bauta ba Allah ba, to da yanzu ya wadatar da ni wani abu, saboda ai gumaka yake bautawa kuma gashi gumakan ba su amfana mishi komai ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sake ce mishi ya kai Abu Sufyan, lokaci bai yi ba gare ka da zaka tabbatar cewa ba ni manzan Allah ne? Sai ce mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka, mamakin yawan haƙurinka, mamakin karamcinka, mamakin rukonka ga zumunci. Amma wallahi wannan abin da ka faɗa din ne har yanzu a cikin zuciyata akwai wani abu, wato har yanzu shi bai yarda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah bane. Sai na Abbas ya ce mishi, kai tanka ka musulunta, ka shaida cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammadu manzan Allah ne. Idan baka yi haka ba, yanzu nan za a dauke wuyanka, yanzu nan za a sare kanka. To nan take sai ya yi kalmar shahada ya musulunta. Sai na Abbas sai ya ce, ya ma'aikin Allah, hakika Abu Sufyan mutum ne da yake son alfahari, ka dan sanya mishi wani abu na girma. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanar cewa ayi shela a cikin garin Makka, duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan to ya tsira, ba za a mishi komai ba. Wanda ya shiga gidansa ya kulle kofa, bai fito kan titi ya tare da karin musulunci ba, shi ma ba za a mishi komai ba. Wanda kuma ya shiga cikin masallacin harami, shi ma ba za a mishi komai ba. Yayin da Abu Sufyan ya shiga addinin musulunci, kuma musuluncin shi yayi kyau, to uwar mu'minai Ramlatu Ummu Habiba ta yi farin ciki mai yawa saboda shigowar mahaifin, saboda ta kasance dama tana yin addu'a akan haka. Abu Sufyan musuluncin shi yayi kyau kwarai da gaske, domin ƙarshe ma shahada yayi. Kunci a wuraren jihadi aka ce mar ido, idanunsa duka biyu. Akwai yakin da aka ji aka harbe shi da kibiya a ido, ya sake koma wani wajen wani jihadin nan ma aka sake harbe shi da kibiya da ya ido, ƙarshe ne ya rasu a cikin addinin musulunci. Sai da Ummu Habiba radiyallahu anha ta daga cikin mataye masu sanin addini kwarai da gaske. Zainab bintu Abi Salama agwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an rawaito daga gare ta cewa, na shiga wurin Ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifinta ya rasu Abu Sufyan ibn Harb. Sai ta ce a kawo mata turare, yana shafa haka a hannunta, ta shafa wa wata baiwa tata, sannan kuma sai ta shafa a jikinta. Ya nake cewa wallahi bani da buƙatar shafa turare a yanzu, ba wai son shafa turaren nake ba, sai dai kawai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, bai halatta ba ga wata mace wacce ta bada gaskiya da Allah da ranar lahira ta yi ta kaba ga wani mamaci sama da kwana uku, in dai ba mijinta ba, wanda za ta yi mishi wata hudu da kwana goma. Da shi yasa ta kawo turaren ta ɗan shafa, saboda ai mai ta kaba ba ta shafa turare, kuma mahaifinta ne ya rasu, don haka sai ta shafa turaren. To ka ga wannan fiqhu ne na addini, abin da ta fahimta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wata rana dan uwanta sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya shigo gare ta domin tambayar ta game da wani hukunci na fiqhu. Yake tambayar ta, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a cikin tufafinsa wanda ya kusanci, bayan ya kusanci matansa a cikin wannan tufafin? Sai ta ce mishi, yi kwarai da gaske, in har babu abin da ya taba tufafi. To kaga wannan wani fiqhu ne na musamman da aka samu daga gare ta. Haka nan yana daga abin da aka rawaito daga gare ta a bangaren fiqhu, hadisin ta wanda take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'in ba'daha hurima 'ala an-nar. Duk wanda ya kiyaye da yin raka'o'i hudu kafin azhar da kuma raka'o'i hudu a bayan azhar, to Allah zai haramta naman shi daga wuta, ba zai shiga wuta ba, wutar lahira dai ba za ta kona shi ba. Raka'a hudu kafin azhar, raka'a hudu bayan azhar, hadisi ne kuma ingantacce, Imam Ahmad da Imam Abu Dawud sun rawaito shi. Kuma da kanda take cewa, tunda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ban taɓa fasawa ba. Hakan daga gare ta kuma aka rawaito hadisin nan dai, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa, duk wanda ya sallaci raka'o'i 12 a cikin wuni zuwa dare, to Allah zai gina mashi gida a cikin aljanna. Shi ma hadisi ne ingantacce, Imam Muslim da Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Imam Ad-Darimi duka sun rawaito shi. Kuma shi ma ta ce, ma taraktuhunna manzu sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ta ce, ban taɓa barin waɗannan na fulfulun ba
tun bayan da naji su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakawoyi 12 ka sallaci rakatai da fajr kaga biyu kenan kai hudu kafin azhar kaga shida kenan wasu kan yi biyu bayan azhar kaga takwas kenan kai biyu kafin magabinan da asar kaga 10 kenan ko biyu kuma bayan magriba wasu ma ba sa lissafawa da rakatai da fajr da haka bayan isha'i ma sai su ƙara yin raka'a biyu sha biyu kenan inda mutum zai wannan rakawoyi sha biyu to lalle kana gama su Allah zai gina maka gida a cikin aljanna musan da kai kuma daga gare ta aka rawaito hadisin nan wanda tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ra'aytu ma tulqa ummati ba'di wa sabqa ba'dhim dima'a ba'dhim وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم قبلهم وسألت أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي ناغا أبند الأمة تداس هدود الشيء أبايانا يقوم يدى ساشن سو لسر قزبدا جنايا ساشي ونقوم يارغايا دقاء الله سبحانه وتعالى يارغايا قدر مسوى النسيا فارو kuma yadda ya faru ga al'ummatan da suke kafin su da haka sai na roki Allah ya bani ceton su wato ya jibanta min ceton su a ranar kiyama sai Allah ya bani kashi ma wannan hadisin ingantacce ne Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin shi hadisi na 27283 Imam al-Hakim ma ya inganta wannan hadisin a cikin littafin shi Musaddarat jizgin ɗaya shafi na 68 haka ne Imam Tabarani ma ya rawaito shi a cikin Mujamul Awsat da kuma Mujamul Kabir haka nan daga gare ta aka rawaito hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tashabul mala'ikatu rafqatan fi hajarsu mala'iku ba sa rakiyar duk jama'ar da ko kuma karabkar da a cikin su akwai kararrawa da sun kasance sukan daura dabbobin su haka kararrawa wai saboda kiyaye su daga sharrin shaidani to mala'iku suna nisantar duk wanda akwai dabba mai irin wannan kararrawa wanda gare ta aka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sambanci iyalan shi alhali yana azumi sallallahu alaihi wasallam da gare ta aka an rawaito hukunce-hukunce na addini da yawa saboda ita ma tana daga cikin mataye masu wato kaifin kwakwalwa yana daga cikin arzikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya bashi mataye malamai sabanin sauran matayen annabawa alaihi wasallam da kaga daga cikin annabawa alaihi wasallam akwai waɗanda matayen nasu ma ba su ba da gaskiya ba da su dubu dai annabi Lut alaihi salam ya yi sama da shekara 200 yana wa'azi a cikin mutanen shi amma matar shi ma ba ta ba da gaskiya ba da shi ga annabi Nuhu alaihi salam shekara 950 yayi yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah amma matar shi ma bata yi imani ba mutum 72 ne kadai suka bada gaskiya da shi kuma a cikin 72 nan ba matarsa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara 23 da yayi yana kira zuwa ga Allah dukkan matan shi gaba daya sun bada gaskiya Sayyida Ummu Habiba radiyallahu anha ta rasu a shekara ta 44 bayan hijirar Maiki alayhi salatu wassalam a ranar da za ta rasu sai ta aika wurin Sayyida Aisha radiyallahu anha cewa ta taho ta zo gare ta yayin da ta zo sai ta ce mata kin sani cewa abubuwa sun kasance tsakanin mu kamar irin da yake kan kasance tsakanin kishiyoyi don haka ina roƙon Allah ya gafarta min da ni da ke duka abubuwan da muka yi wa junanmu Nana Aisha radiyallahu anha sai ta ce ina ce mata Allah ya yafe mana ni dai na yafe miki komai sai ta ce kin faranta min rai ke ma Allah ya faranta miki rai kamar yadda kika faranta min rai dan sai ta aika wurin Ummu Salama radiyallahu anha ita ma ta gaya mata irin misalin abin da Nana Aisha ta gaya mata ka ji mutanen kirki wannan bayanin ya zo a cikin Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd juz'i na 8 shafi na 79 da kuma da isaba na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juz'i na 8 shafi na 142 da kuma Sirru Alamin Nubala juz'i na 3 shafi na 483 na Imam Az-Zahabi. Bai da na faɗa ta rasu ne a cikin shekara ta 44 bayan hijirar Annabi alayhi salatu wasalam a lokacin halifancin dan uwanta Sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu. Mai tama an binne ta ne a nan dai a makabartar Baqiya. Insha Allah a nan darasin namu zai dakata. Sai a darasi na gaba insha Allah za mu zo da tarihin سيدة ميمونة بنت الحارس الهلالية رضي الله عنها. باتن أبن مكرم تاديني أن لا يبقى مدادنشي بعد ما كسكري أن لا يأكي منا لا يقارع من الصن من ذا الله صلى الله عليه وسلم دا أهل القدنش لا يقارع من الصن من ذا الله صلى الله عليه وسلم دا أهل القدنش لا يكيائهم دا يأي صحبي لا يكيائهم دا مياكم حالا يدى تبيئو لا يكيائهم من إيمانهم متنشم دلافيرهم دوكيهم والبركاتهم وزا الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.